cikin da jini na ya karga dole na taso in fara mai cikiya ba ya zagi in na fada kwa saurara tun dare bishi ne tsage ba na guda so in bara kin ga wata ke ce zara rai da kalamai na tara baki ya zamto jagora in na fada ke ce amsa
lokaci dota zan koma in ni zamana in more masu gujewa soyayya so su kawo layin kore tun daga ce ni ce zara ba na fari kai ne kore yau a cikin rai ka tare mun tafiya sai mun jure banda kamar kai so jari tun daga amsa na amsa
tashi muje to ce tsara zana fada ba rage saura inna bace ki min gyara yau zakaran san ki yi chara in kika zo ba na sangara zuci da rai kin ka ban fansa
mai rike na shi ba shi in kwanci dade na kama ne rashin bacci So da ka bani addu'a ta ci Na sa zama ka kore jin daci Tausaya banda kai bai gimsa
Yau dai gaskiyar amana ta nuna mai rike na shi an kace zai amfana ya taba rudi so a raina zai zauna mai ta kula ficin a ce dai mun gana yau da farin cikin ki dai zan numfasa
ai kwaragon maza yake tsoron yaki so daga an kasa rike kai